Ofishin Jakarancin Amurka a nan Najeriya ne ya kirkiro da wannan dandali. Mr. Robert Carr na sashen kula da al'amuran al'adu a ofishin jakadancin da ke Abuja shine ya kaddamar da reshen Kano na dandalin.
The whole benefit of the exchange programs is to improve the binational relationship between the United States and Nigeria. Americans also benefit from
it. A jimlace alfanun wannan musayar dalibai da sauran harkokin bada horon ilimi shine yaukaka dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Amurka. Yan Najeriya na ziyarar biranen Amurka daban-daban domin karatu da nazari a jami'o'i da cibiyoyin ilimi. Lamarin da ke ba su damar fahimtar Amurka da jama'arta. Haka kuma Amurkawa na samun kyakkyawar fahimta kan al'adu da sauran muhimman al'amura da suka shafi rayuwar 'yan Najeriya. Manufar kaddamar da wannan dandali shine yanzu 'yan Najeriya da suka dawo gida za su iya nutsar da matasa ta hanyar amfani da abubuwan da suka koyo na ilimi dangane da Amurka.
By mentoring Nigerian youth on the value of those programs and on what they learned about American society.
Dr. Abdullahi Mekana Madaki na Jami'ar Bayar Kano na daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a guda daga cikin jami'o'in Amurka.
A New York na shekara ɗaya a wata jami'a da ake kira John Jay College of Criminal Justice. Amfanin wannan abun idan an kafa shi shine mu ƙara zama mu jajirce irin training da muka samu a US, mu zo mu fito da wasu tsare-tsare da muke ganin al'ummomin da muka fito daga cikin su za mu samar da abubuwan da za su taba rayuwar su.
Ita ma malama magajiya ta hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Kano cewa take
naje makarantun primary, naje na secondary, naje universities. To akwai abubuwa wanda suke yi a can wanda mu nan ba ma yi gaskiya, dan akwai makarantar da naje ta kananan yara ce. Yaran nan wani kammalallen wuri za a kai ki sai ya kwanta yayi bacci ya samu nutsuwa zuwa wani lokaci tukuna, sannan ya farka ya shiga dan wasanni, daga wasanni a tafi karatu. Kungiyar ya kamata a ce ta kasance wanda suka taba zuwa kai wa Amurka ziyara, da kuma waɗanda suka je suka yi karatu, da kuma mu da muke samun irin wannan damammaki da mu je mu leƙa mu gano mai Amurka take ciki, na mu dawo kuma mu aiwatar da irin wayannan abubuwa a ƙasashenmu.
Professor Mahmud Lawan da ke zama guda cikin waɗanda suka gabatar da makala a yayin kaddamar da dandalin ya ce dandalin na da alfanu ta fuskoki da dama.
Kannanmu da 'ya'yanmu wanda suke da niyya suna so su ainihin bunƙasa karatunsu zai ba su dama su fahimci irin to damar da ake da shi a kasashe irin su Amerika da sauransu. Ni kullun ra'ayi na shine ba wai duk wani abu da aka zo maka da shi zaka dauka kai amfani da shi ba. Ya kamata a ce akwai abubuwan da suke masu kyau wanda kake ganin in ka dauke su kai kokarin ka dabbaka su a cikin al'ummar ka zai amfane jama'an mu, zai amfane kuma al'ummar mu. Wanda kuma kake ganin ba zai amfane mu ba to sai kai watsi da shi. Abinda ya kamata kenan, kai ka sani ni na sani duk wanda ya taba zuwa Amerika ya san cewa ba wai duk abinda Amerika take da shi shine mai kyau ba. Akwai abun da wanda yake bai dace da mu ba. To duk abinda ka san cewa sai ka tantance. Duk abinda ka san cewa zai amfani al'umma, zai amfani ka, zai amfani sauran jama'a gabaki da, sai a dauki wanda za a iya dauka din a ga yanda za a amfani da shi ya amfane mu.
Professor Mahmud Lawal kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.